Sakawa ai wauta zuciya bata jini in za ta samu bukatar ta dubi karfin ruhi shiga so yake ya jiga hata kunnuwa sun toshe tunani idanu da makanta ba ni kallon komai kwakwalwa tana karɓar sahata da zafi abin so kai bauta kuna idan naji muryar ta ya da ciwo idan naga fiskar ta kuka nake kamar wani dan auta daure ki bani sauzan alkin ta gama kullu bude kofa ta gamo na jini ne tun kafin na farta hana ka hamu dubi yayi mini illa in ba haka a gefe na da hamu tuntuni na zauce abinci ba na ci sai dai ka hamu in kin gani na barki a duniya ta so sai dai ba hamu an yi ki domin ni ne zana so kiraya a dangin mu na riga na shirya gidan kina gina shi a sashin mu ga hannu na ki kama hayayya lallaba ni ki saya hayayya a zuciyar ki ki boye hayayya jarumin ki ki ce ga hayayya cikin gidan ku ki nuna hayayya kaunar ki ta gama huda hani oh 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 ayaya a a a a a a ɗauki so kamar wani tsani ne wani lokacin ku jarabta hane ya saka tashi wata ran kai zau ne ya saka dariya kuka so ne me karye zuciya yayi mata zahane na gane gaskiya so titila hane ya mai da mai makami ba wa hane na kasa gane soyayya kake ne ba fari ba baki ba halitta hane kai tabbacin cikin shi lalura hane so so waya hane da zana ganka damun sasanta a samu sauki shi ke nan